na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe quarter final. A jigon yar kallon kafa ta Juventus ke kasar Italy ta lallasa takwarata ta Barcelona na kasar Spain da ci 3 da nema a karawar farko. Juventus ta samu nasarar jefa kwallonta na farko ne a cikin minti 7 da fara wasan ta kafa dan wasan ta mai suna Dybala. Dybala ya sake jefa kwallo ta biyu a ragar Barcelona a cikin mintuna na 22 inda daga bisani Chiellini dan wasan Juventus ya sake jefa kwallo ta uku a cikin minti 55 da fara wasan. Haka dai aka tashi wasan, Juventus na da 3 Barcelona na nema. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da ta fafata da Monaco da misalin karfe 6 saurakwata a gogon Nigeria na yammaci. Sai Bayern Munich za ta karbi bakuncin Real Madrid da misalin karfe 8 saurakwata na dare a gogon Nigeria Niger da kasar Cameroon. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain za ta karbi bakuncin Leicester City ne na kasar Ingila da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria Niger da kasar Chad. A karawa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da Real Madrid ita ce karawa ta 20 tun kafuwar kungiyar. A duk fafata wanda aka yi, Bayern Munich ta samu nasara a wasanni 9, ita ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara a wasanni 8, an yi kunnan doki sau 2. Sai dai karawar da za a yi su a yau shine na 20, inda duka kungiyoyin guda biyu ke jagorantar league na kasar su, kuma ita kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana jagorantar league din kasar Germany mai suna Bundesliga, ita ko Real Madrid ita ke jar ragamar teburin La Liga na kasar Spain. Huta lafiya.